Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da kuma kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda ku sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata a fagen kasuwanci da kananan sana'o'i.
Kai ce Zara, kuna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da bakuwar da mujallar Forbes ta buga hotonta don yabawa da irin kwazanta.
Sannan za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a, za mu fara shirin ne da labarin matashiya ƴan Najeriya da ta yi nasarar samun ilimi a ƙasar Canada, inda ta yi suna har ake sha'awar ayyukanta da take yi. Wannan ya nuna wa matasa mata na iya zama abin koyi don gwada basirarsu a sana'o'in hannu da kuma kimiyya da fasaha. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zanta da ita.
Nana Fatima Babakura daga Borno State.
Borno State, kina da zama
a Gombe.
Kina da zama a Gombe. To, yanzu mun samu labari ke ma baki zama a Najeriya. Eh. Ina yake da zama yanzu.
Ina zama a Canada. A Toronto precisely, wajen nake zama.
Yanzu dai kin ga mana kina da zama a Toronto, Canada. Ko ba haka ba? Kamar shekara nawa kika yi a wannan ƙasa?
Kamar shekara 12.
Lokacin da kika tafi can, kun tafi da waye ne? Wani abu ne kai ku can zama har kika yi karatun ki a can?
Well, lokacin da muka tafi, babanmu ne kawai ya zo ya ce mana yana so mu je mu karatu a can. Mun je da mamanmu sai muke zama. Abin da ya kai mu can kenan karatu.
Har yanzu kina da zama ne a can?
Eh, to tun da nazo na zama citizen, so ya zama mun kaman gida. Ina zama a can, ina zama a nan.
To yanzu ga ki a Najeriya, kin zo me ya kawo ki?
Na zo yin NYSC.
Aikin bautan ƙasa.
Eh, ina bautan ƙasa.
Menene kika karanta?
Na karanta commerce da kuma sai na major in accounting, harkan ajiye kuɗi kenan.
To, harkan kuɗi. To, malama dai, amma asalin kamar mamanki mutuniyar ina ce?
Yar Kaltungo ce a Gombe State.
Haka ne. Shi kuma babanki?
Dan bama ne daga Borno.
Haka ne. To, makarantanki kin fara tun daga primary school ne har zuwa secondary da kuma zuwa university?
Eh, na fara primary school da secondary a Lagos. Sai na je na gama secondary da university a Canada.
Kamar wace shekara kike kammala wannan karatu naki?
Na Canada?
Eh, na Canada.
2018 na gama.
To, haka ne. To, gashi mun samu labarin ke dinnan wato mujallar Fox magazine ta kasar Amurka ta manna hotonki a shafin farko na mujallar da take gabatarwa. Ta yaya aka yi wannan, kika samu wannan karama?
Okay, to ina ga saboda like aikin da na yi da business ina ne, yawanci irin su wayannan publication din suna kallon abubuwan da kai like da kai da business din ka da yake da muhimmanci har in sun ga like yayi musu sai su sa kawo
to kaman wani sana'a ne yasa su suka ga suna da sha'awar su saki ko kuma su manna hoton ki
business in yin jaka da takalma na mata shi ne yasa
kin koyi wannan sana'a ne bayan ainihin kai kuma accountant ce
a'a ban koya ba kawai like ina da interesting ne ina da sha'awa ne sai na fara daga fara sai na fara koya ta YouTube abubuwa kadan kadan na samu wanda za su hada mun jaka da takalmi sai suna hada ni ina gaya musu irin materials din da nake so su yi amfani da shi
to kika suka faɗa miki yanda ake hada jaka da takalma
eh su suke hada ni bana hada komai da hannu na sai dai kawai in yi designing a paper in ga musu ga yanda nake so ya fito da abin da za ku yi amfani da shi sai su yi designing da sunana akai mu kuma muna like marketing din shi muna sayarwa
to ayana suka ga aikin ki ne suka gani sai suka manna hoton ki a mujallar su
eh to yawanci like yanda abin yake maybe wanda kun yi aiki da su tare ko kuma kawayenka ko family ka za su iya nominating ɗinka ko kai da kanka in kana so zaka iya nominating ɗin kanka every year sai in sun gani sai su tura maka message su ce okay an yi maka nomination ana so ka zama a cikin wannan magazine daga can za ku fara processing yana kaiwa har wata shida kuna yin back and forth then su they are very strict a zaɓen mutanen da ya kamata su nuna saboda ba sa son kowane irin mutum suna so su make sure like baka da criminal record business ɗinka ɗin very legitimate kana biyan taxes kuma like kuna actually making kuɗi ba kawai irin business ɗin da eh kuna yi amma kuɗi baya shigowa then it's not ba wani business bane kenan so suna duba duka financials kuma suna so su san kuna taimakawa mutane duk da kuɗin da kuke like as a business in by employees ɗinka ba kama maybe a community ku kuna taimakawa mutane
to yanzu kuna ga mana ma shekarun ki
shekara 26
to shekara 26 wannan aiki da kika runguma duniya ta gani kuma su wayannan mujalla suka fito da ke menene zaki ce irin abubuwan da yake kalubale wato challenges kenan da kike gani kika fuskanta har ya zamanto kika gogayya da wasu sauran mutane shin ke kadai ne kika nemi wannan abu ko kuma akwai wasu mutane wanda kuka yi tare da su ke zaman tokin nasara
eh to Forbes sun ce wai over many thousands of people ne suka yi applying so maybe around mutane 3,000 suka yi applying amma mutane 30 kawai suke zaba so definitely na san maybe challenges with the na facing ba zan sani ba tunda ba ni bane na judging processes din ba san me da me suka duba exactly ba amma maybe challenges in that you know I face da nike
fuskanta
da nike building business in machine is still the same irin challenge in ba wani special challenge bane wannan nomination process din shi kawai in sun ga kai musu in sun dudduba credentials din ka kai shikenan
na tabbata wasu ma sun yi nasu amma kuma aka zo aka zabi naki shin kin fi kwarewa ne
eh to maybe haka su suka gani in Forbes din amma ban da wannan ma ni I think abin da suka zabe ni would be authenticity na sun duba kama okay ni like na I'm very true to myself. Eh like ban change kamanni na ko yanda nake ko culture na ba saboda in yi fitting in yanda society suke so because ba yawanci bane zaka ga maybe yar arewa tana business ta fito yawanci muna da kunya ba ma son fitowa but the fact that na fito din kuma saboda fitowar da nayi ban change maybe yanda nake sa hijab ko kuma yanda nake magana ko kuma wayan sabubban da mu yan arewa muke nakan sa atamfa naje wajen aiki wata rana nakan sa a campaign
jeje
to ban cancanta wayannan ba so for them kaman okay wannan ta zauna yanda take yanda community su yake yanda culture su yake amma kuma still tana aikin da maybe ba a expecting from mu ɗan matan arewa
to idan mutun yana so yayi wannan aikin wato kwalliya kenan ko kuma da sayan ko kuma kayayyakin kayatarwa haka na sha'awa su irin dangunan jaka da takalma dinnan menene ya kamata idan mutum yana so shiga ya fara lura da shi
abin da ya kamata ya fara lura da shi is kana da like passion in yin abun because ka san in ka fara dole zaka samu challenges amma in kuma baka da passion din da wuri zaka gaji ka daina so ka tambaye kanka ko kana da sha'awan yin abun in kana da shi then most likely zaka zama successful sai kuma in akwai abubuwan da baka sani baka tambaye mutane da yawa like akwai mutane da they are willing to answer you amma dole sai ka fara tambaya so research is very important a irin wannan
nazari wato
wannan business in the UK because mutane da yawa suna fashion kuma in kana so kai keeping up the trends in duniya dole sai kana research ta online ka san menene manyan companies din suke menene yanzu irin laws da suke ciki yanda zaka like start business in kasi zama
to ke ɗan Najeriya ce ga waɗanda suke irin wannan sana'ar taki menene ɗan Najeriya kike ganin ya kamata su ci mai da hankali
a finishing cause a Nigeria yawancin mu sai mu yi abu kawai muna sauri ko kuma kawai we don't care muna gani kamar okay fellow Nigerians sai kawai za su siya in ma bai musu ba mun ba sa kuri shikenan but kawai ya kamata kowa like in zai fara irin wannan business in ka samu mindset in kana so ka fiyar wa duniya ne ba kawai local community ka ba that way in kana yin haka za ka yi sa hankali a wajen finished product in yanda ake linking yanda ake packaging because abun da yasa yawancin muke siyan foreign product saboda mun san quality Nigeria maybe bai kai nasu ba yanda suke gamawa yanda suke packaging in baya attracting mu amma in muna yin haka like su ɗan wajen maza suna siya daga wajen mu Nigeria
tarni da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban zantawar
in na fahimce ki ke dai ke ne kike tsara yanda za a yi ba ke ne kike dano kike ba ne a yi su ko
eh ni ina designing ne ina picking materials in da su hardware da ake yin jakan da shi sai ai amma ba ni nike ba dan ban iya hada jakawa
to amma duk da haka in ke ba ki tsara shi ba su kuma wayannan masu hadawa ba za su yi ba
a in ba yin designing ba su ba za su yi ba amma the thing is saboda na yi shi for yanzu har kaman 7 years na san abin da ya kamata yi like yanda abin ya kamata ya zama duk da ban iya hadawa ba ina ga abu na san akwai mistake a nan ko ba mistake a nan so sai na yi designing first of all sai in ba su go ahead su je su yi sample in sun yi in na ga akwai problem zan iya gane okay components in jaka maybe a ciki ya kamata akwai dan aljihu karami in kuma babu zan iya ce su je su
to yanzu wayannan kayayyaki naki kin so mu kawo Najeriya ne ko kuma dai abin da ya tsaya muku ne a can kasan ku?
Da mun dade muna kawo Najeriya, I would say kaman 10% of customers din mu suna Najeriya. Yawanci online suke siyan, sun je website sai su see place in order sai a tura musu, yana kaiwa maybe kwana uku zuwa biyar da DHL ana kawo musu har inda suke.
Yanzu kamar idan ina son kaya irin naki, ta yaya dan yin samu?
Za ka je website din mu, shi ne timabe.com, timabe.com, sai ka zaba abin da kake so ka biya sai a tura maka.
Yanzu kamar takalma kuna saye da shi nawa?
Ito ya like yana canjawa, amma average price zai iya zama $150, shi ne kamar
dala da
150
kudin Amerika. To jakafa?
Jaka yana fara daga $300 ne. Dala 300 na Amerika.
Sai mutum ya aika muku zai dauki kaman kwana nawa kafin ku aika?
Kaman kwana 3 zuwa kwana 5.
To kuna da niyyar bude kaman wani karamin ofishi da zaki dinga koya ma 'yan Najeriya kuwa?
Muna da wannan yana cikin plans, inda za mu bude kamar mentorship center, irin matan da suke so su shiga wannan business, ko ba ma mata ba har da maza, like duk wanda yake so ya yi irin wannan business din, ya koya first of all maybe sketching, imma ba sketching din bane, ya koya dai yanda ake samun kuɗi a irin wannan harkan, because ko ba shi zai hada ba, ya gane hanyoyin samun kuɗin cikin business din, like zai taimake su.
Rijali nawa kika fara wannan sana'ata ki?
Na fara da $150 na Canada. A lokacin shi ne kamar 35,000 kuɗin Nigeria.
Ke al'umman ki wasu irin taimako kike musu?
Okay, so for example kaga tunda na gwada yin jaka a Nigeria bi yi ba saboda challenges din da na face na mayar da production China. Ni kuma like I'm very passionate about in Temeke community, yanzu kamar a Gombe nan anan muke yin packaging din mu, so shi printing company da muke aiki da su a Gombe yawanci almajirai yake employing, yana ce su bar yawo neman abinci su zo, sai yana koya musu printing, baya karban kuɗi a wajen su, kuma yana biyan su don su taimakawa kansu da familyin su. To kaga yawanci tunda muna bashi babban business, saboda kuɗin da muke bashi like yana taimakon su wayna almajiran. To banda wancan kuma like mun yi sponsoring wata yarinya last year throughout secondary school inta, har kuɗin ya kai 650,000 Nigerian naira. So like shi ne irin taimakon da muke, so muna kokarin like koda ba za mu fito kawai mu yi program ba wa mutane kuɗi kyauta ba, muna biyan like fair wages to wanda suke mana aiki a nan. Ina yin like suturaren wuta da humra a nan, but in terms of shi wannan jaka da takalmi packaging products din muke, so in an yi jaka a China kafin mu tura wa customer, ai muna sawa a cikin wani ɗan jaka haka, kuma muna sawa a kwali. So shi kwalin da jakan a Nigeria muke specifically ma a Gombe muke.
Da wasu irin matsala kika samu?
So number one lokacin ina makaranta, kuma yawanci shi wanda yake mun jakukuna a Kano yake, so in ya ga bana nan baya mayar da hankali a yin abu yanda ya kamata, kamar finishing inda na faɗa, sai ba zai yi ɗinkin ya zama straight ba saboda ya san ba na gani. Sai kuma na ga abin ba zai yi ba saboda ni ba zan bar makaranta yanzu in zauna ba, ban samu kuma wanda zan iya trusting ya yi abu yanda nake so ba, shi ne wannan challenge. Sai kuma akwai challenge in okay yau mu za mu iya samun wannan leather a wannan color, gobe mun sake zuwa kasuwa mu sai a ce ya ƙare, kuma ba sun yi shuka a samu ba, saboda production in kamar leather a Kano din ba sosai ake yin shi ba, kuma ma in sun yi sosai suna turawa kasashen waje ne, ba sa yi yanda su mu 'yan Nigeria masu ƙananan business ma za mu saya mu yi amfani da su. So abinda ya sa kuma lokacin because na fara ne ba zan iya sayan leather da yawa ba, kaɗan kaɗan nake siya. So challenges din was na fara ba kuɗi sosai nake da shi ba, access to leather da su irin hardware a Nigeria babu hardware din jaka, sai dai mu siyo shi daga waje. To kawa daga wajen ma in ka zo custom sun ƙara nasu kuɗin da yawa, to nawa za ka siyar da jakan? So challenges like that here.
Kamar wasu matakai ne za ka ɗauka don ganin cewar irin wannan fasaha naku ba a sace shi ba.
Okay, so ka san abu da irin su fashion unfortunately designs din ba za ka iya wani abu sosai akai ba ba irin kaman maybe technology bane da akwai intellectual property da za ka yi, you know, patenting ko wani abu. She with fashion because you know it can easily be copied. There's really not much that I can hear. I mean, you can. The only thing is that I get a customer thinker. Guy in the mumiki namu in kunga like different stuff. Guy, kuma masu copying nada ani ni sha copying ina hal China sin copying takal mala. Among customers ina deska sabu siya sungani because duk da ani copying design ni yazo kusen air quality in materials in zaka gani like is very different. Kuma yende maybe zasi packaging ba yende zami packaging bani. So awareness ni kwa.
Wasu wurare ne ko kasashe ne suka fi sayan kayayyakin da kike yi?
Yawanci a UAE ne, Dubai areas, yawanci su suke sayan kaya na 90% marketing a wajen.
So kaman sukan nema da yawa ne ko kuma dai in kin sa shi a kaman yanar gizo suka gani sai su ce miki to suna son abubuwa kaza da kaza.
Okay, to mu yanda business din muke muna yin direct to consumer kenan. In ka je ka siya ko guda ɗaya kake so ko guda goma like zaka iya siya, kuma muna aiki ma da irin su shaguna da suke siya da yawa su sa saboda suna su customers din su zo su siya. So it depends on waye zai siya. In customer ne kaman ni ina son jaka sai je sai kwaya ɗaya a tura mu har gida. In ma su companies din ne muna kaman yanzu muna aiki da guda biyu, daya a Dubai daya a Oman. Dukan su za su tura mana email za su ce mana muna son number of jaka haka ko takalma haka da style da color sai mu tura musu haka yake.
Shin koyon wannan sana'a bai shafi karatunki ba?
Eh gaskiya like bai shafe shi sosai ba, amma akwai lokacin da ya dan shafa har like lecturer na ya kira ni ya ce mun shi ya san like ba haka nake ba, ya akai aka rubuta test kuma ban ci like number da yawa ba like bayan passing sosai ba. Sai like ban ce mishi kuma ba ina kallon shi ya ce shi ya san saboda business din. So a lokacin shi wannan lecturer like ya san abin da nake saboda kaman mun taba maganan business din tare da shi. So wannan lokaci ne da ya zaunar da ni ya yi mun magana ya bani shawara ya ce duk da ina yi like bai kamata in bari ya affecting karatuna ba, in yi making sure na yi finding balance. To tun lokacin gaskiya bai sake affecting ba, amma dai wannan lokacin ya yi affecting.
To idan shi kina mu'amala da mutane yawanci ta yanar gizo ne, yawanci kasuwanci ki yake gudanarwa, kuma kina yi a wannan lokaci da ake yawan samun sace-sace da fashi da cutar mutane ta yanar gizo, ki ba ki taɓa faɗawa hannun irin wannan?
Gaskiya ya faru da ni da farko da na fara business din. Na ce maka na fara da $150 da na je yanar gizon na nemi wanda zai min jaka da farko dan 419 na samu. Bayan na tura kuɗi ya daina replying email ina sai wannan kuɗin da ya tafi. Amma ya koya min lesson saboda the next time da na je ina neman wani kawai da ya tura mun account number like sai na ce mishi a in ba company account bane ba zan tura ba. So irin wannan ya sa ni na fara like research sosai kafin kawai in tura kuɗi.
To da kashe ban sani ba ko wani abin da yake so ki faɗa wa al'umman duniya a dangane da wannan sana'a take.
Okay, business ne mai kyau, but obviously kaman kowane business dole sai ka research in ka, kuma kar ka ce wai za ka jira sai kana da duka abu kafin ka fara saboda ba zai taɓa faruwa wai kana da komai ba. Dole kana da wannan baka da wannan, so ka fara in between kana farawa za ka yi ta girma za ka zo ka samu abubuwan da zai taimaka maka. Banda shi kuma maybe iyayenmu na arewa kar su ce wai like saboda maybe na mace ne kawai ta je makaranta maybe secondary ta yi university then yanzu tana barin university ma kawai ta je ta yi aure, like in tana so ta yi aiki as long as maybe ba ta yi crossing line in Islam ko kuma crossing line in culture ba a bar ta like za ta iya abin da take so ta yi, cause ni yanzu duk abin da na yi saboda iyaye na sun bar ni na yi ne, inda ba su amince tun da farko ba ba zan ma iya farawa ba halin kai wannan stage.
To jama'a sun ki suka ga wannan abu ya faru da ke ya suka ji da a ransu sun yi murna ko wani ya ne suka kaɗu wannan lamari
sun yi murna sosai kwastawan babanmu ma ina ga ruɗewa yadda na gaya mishi ya ce mun shi bari ya je masallaci ya yi nafila yana idarwa ya da ya fara ce mun to zai je ya siya magazin ɗin yau na ce mishi a sai gobe zai fito sai ce mun oh ok ya sake kira ce mun guda ɗari zai siya saboda zai rarraba wa kowa to like shi ya yi murna sosai mamanmu ma like ta yi tafiya ran da na kira ta na ce ga shi fa abin da aka kira ni aka gaya mu tana ta hamdala tana ta jin daɗi haka kakanmu so duk wanda ya sani da yana ta jin daɗi don babban
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
Jalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna.
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Malama barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana na Alhaji Musangaru, ne rige da ko da kasuwar kawo kanin Najeriya.
To Alhaji Musamman ajinka.
To alhamdulillah naji kaman basuciyon da ake tattaunawa abin da ya shafi bangaren business din ko saboda da yake kasuwanci.
Eh haka ne.
To gaskiya al'amari amma kuma kamar yanda naji sai ta wannan malama ta yi bayani dangane da hadarin da ke ciki da sauran wasu matsaloli da abubuwan da suke fuskanta dangane da irin wannan. Yawa da mun zaka samu ka tura kudin ka irin wannan abubuwa inda ya tafi ta internet din nan. To da zaka ga ana samun matsaloli wasu gaskiya ba suka samu succeed abin da suke fata ba. Kuma idan muka dauka kin ganin mu ne yanzu kaman mu nan ma nan jihar Kaduna. Akwai yaran da na sani wanda yake irin wannan business din ina ga mishi gaskiya kudin shi akan yanda aka rubuta yana da kudi sun kai kusan miliyan 20 a cikin wannan al'amarin to amma kuma inda ake za a iya bari ka tare koda 500,000 ne ko miliyan 1 to tun da dama dama amma da ya kamata dai mutane su yi hattara domin irin wannan abubuwan yana kawo samu kuma yana kawo rashi tace ne muku fata alkhairi Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Sarau mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya nagode
mun gode Alhaji Musa yanzu kuma har yanzu dai a jiga har Kaduna ga kira nan na shigowa
to Hajjia barka da aiki
barka da warhaka
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam mai tala muna jinka
gaskiya mun ji bayanin wannan baiwa Allah kuma ta burge mu bakin ga ta dai matashiya ne kuma ba ma fannin da ta karanta bane kawai to haka yana cewa koda kai karatu karka nada hannunka ka ci a kawai wannan karatun da kai da shi zaka zama wani abu a rayuwarka akwai hanyoyi da yawa Allah ya baka fasaha da kwakwalwa da zaka fada da tunaninka bayan karatu ne me zan kirkiro wani sana'a na hannuka da zan amfana duniya ta sani da sauransu da haka muke da wanda suke karatu da wanda ma ba su karatu ba wanda ka taya ka kirkira wani abu wanda za ka yada a duniya kuma ba dare ɗaya ba ne Allah kan yi bature sai ka sha wahala ka tura nan ka faɗi ka tura nan ka samu jarabawa ka haɗa haka da haka har Allah zai ɗaukaka ka duniya ta sanka da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa ga wani kira nan na shigowa salamu alaikum daga wani jiha.
Alaikum salam daga jihar Bauchi Abubakar salam daga Asiyan local government.
To muna jinka.
Kafin yin tsarki da bayanin malama yar kuma jikar dama ina mutunta fadin ciki ina da ta addu'a da wannan suna ta kira ta bude ina kuma kara mata addu'a sannan kuma ina so in zo a kanta wannan dama a tambaya mu mutan garo ne shirye ta ne kullum shi ke fada samu mutane ne mu marka
ya ce yana kira da wayoyi da yawa wanda ya shiga shi ne yake
haɗa mu
to mun gode da wannan kira daga jihar Bauchi muka kawo karshen daukan wayoyin ku kuma anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya